أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم الاثنين أكو دعوة رمضان شكرا تدبول الأليه لدأربعين دأكو wanda hijriya wanda ya dace da 4 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Da izinin Allah madaukin sarki zan mu fara darasin mu na wannan littafi mai albarka shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kamar yadda muka yi alƙawari cikin Ramadan zai kasance darasin na Sahih Al-Bukhari shi kullun ne zan yi shi. In ya so rada kuma sauran wa'ancan sai mu rika wannan da suniya ba tsakanin su. In yau aka yi Bukhari da sunan Darimi yau zan yi masalan gobe kuma sai ya zamana Bukhari ne da At-Taqribu wat-Taysir jibi kuma ya zamana Bukhari ne da sunan Abi Daud kuma dukkan su zan mu dauki lokaci takaitacce wanda ba zai mana gab da tunda ya zamana na kullun ne lokacin da ba zai mana gab da shauruwa ba kowanne daga cikin su bakin iyaka muka samu minti 40 su kadai ne kawai zan yi wadatar muka wannan minti 40 muka sa hutu tsakanin shi muka dauki wancan minti 40 ya wadatar kuma an samu wata gaba ma wanda bai kai gaba kwana ko da bai kai minti 40 kin ba zan mu iya dakatawa eh da yake yau darasi ne na farko a cikin Ramadan ya cikin fara darussan wannan littafin mai albarka cikin Ramadan yana da kyau mutunatar da kanmu wasu abubuwa wanda suka shahi adab na neman ilimin hadisi wanda magabata suka rubuta duk da a wancan tahin At-Taqribu wat-Taysir zan mutarda su Al-Imam An-Nawawi yana ga farkon baban da zan mu fara ko gobe shi bisa kan wannan ne At-Taqribu wat-Taysir amma kuma yana da amfani shi wannan fadadawa ne wannan bahasi ne guda wanda aka share ka da shi a majalla na harko mu sani dangance da ladubba da abubuwan da ya kamata a ce dalibi mai neman ilimin hadisi ya sifanta da shi na farko ya kasance niyya kuma da zabin kyakkyawan malami ya kasance an samu kyakkyawar niyya kuma da zabin malami dan saboda mun sani cewa Allah madaukin sarki ya ce wa amiru illahi abudullahi mukhlishina lahu ddin wannan ikhlasi ayan nan take nuni zuwa gare shi haka nan innamal a'malu binniyatu innamal likulli imrin ma nawa kuma neman ilimin hadisi malamai suke cewa yana daga cikin mafi girman aiki ga duk wanda ya tsarkake niyyar shi an rawaito daga waki ibn jarrah Allah mashi rahama yake cewa naji sufyan yana cewa la a'lamu shay'an min al-a'mali afdalu min talabi al-ilmi wal hadisi cikin ayyuka yace ban taba sanin wani aiki wanda ya kai tsada ba wani aiki wanda ya kai daraja kamar neman ilimi da neman hadisi yace amma liman hasiyat fi hasanat fihi niyyatuhu ga duk wanda ya kyautata niyyar shi a cikin wannan ilimin asarkin wannan nashi yana cikin al-muhaddisul fasir na al-imam rahimahullahi yace duk wanda ya kasance niyyar shi cikin neman ilimin hadisi yayi ta ne dan Allah ya kyautata ta to wannan zai samu arziki duniya da lahira wanda kuma aka samu aka sun haka zai samu tabewa duniya da lahira Allah kare mu daga Abi Razma yake cewa ataina Isra'il mun zo wajen Isra'il ma anafarin min ahli Khurasan tare da jama'a da dama daga cikin mutanen Khurasan fas'alna sai muka tambaye shi kunna suka ce nahanu min ahli Marwa mun mutufuto daga mutanen Marwa gari ne Marwa sai yake ce musu Marwa am Khurasan daga Marwa kuke ku Khurasan yace fa inni sadatun Allah yakunu ahadun as'adu bima sa'idtu minkum fafa'alu in kun samu dama ku yi kokarin babu wanda yi ku azurta da abin da kuka ji to ku yi kokari yace man dalaba hazal ilma lillah duk wanda ya nemi wannan ilimi dan Allah na addini yace sharrafahu Allah ta'ala fi dunya wal akhirah Allah zai daukaka shi duniya da lahira wa man lam yatlubuhu lillah duk wanda bai neme shi dan Allah ba khasira dunya wal akhirah wa zalika huwa al khusran al mubin ya tabi dunya da lahira wannan kuma shine tabewa ta karshe asarkin shi yana cikin al jami' li akhlaqir rawi wa adabu samina khadib al bagdadi daga Ma'ruf ibn Harb yake cewa mun nemi wannan ilimin ba mu nihin kowa sai Allah yayin da muka ga wannan ilimin ba mu nihin Allah yayin da muka nemi ilimin kuma sai zaman ya nuna mana zuwa ga abin da zai gyara mu kuma mu kauce ma abin da zai cutar da mu yace kada mutum ya kasance yana neman ilimin shi na hadisi da ilimin addini dan saboda neman alfahari da jiji da kai da nuna ma mutane shi ya samu ilimi yace dan saboda kuma neman mazaunai yaga mutane suna zama wajen shi da neman jama'a yace daga Huzaifatul Yamani yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku la ta'allumul ilma kada ku nemi ilimi li tubahu bihi ulama dan ku rika alfahari da malamai da shi aw li tumaru bihi sufaha ko dan ku rika jayayya da wawaye jahilin ana jayayya ku ta gardama da su kada ku nemi ilimi dan saboda wannan inji Annabi sallallahu alaihi wasallam aw li tusrifu wujuhan nas ilaykum ko dan ku jayo huskokin mutane gare ku yace fa man fa'ala zalika fa huwa fin nar duk wanda ya aikata wannan inji Annabi dan wuta ne Al-Imam Ibn Majah kawo shi a cikin muqaddima din shi duka wannan abubuwan gaba ɗaya da ya jiro ko ka nema dan saboda an ana jera malamai a zaru ka cike ai malam wannan ma malam ne gobe kiyama sai Allah ya ce ka nemi ilimi dan a ce malam kuma an hada baka da komai yojena Allah kiyaye mu idan kuma ya kasance dan saboda ita jayayya ita garrama da jahilai shi ma dai haka nan wuta ce makomai shi daga Ahmad ibn Hanbal Allah yarda shi yake cewa ma katabtu hadisan illa wa qad amirtu bihi bazan taba ruban taba rubuta wani hadisi ba sai da ya kasance nayi aiki da shi kene yake nuna mana cewa suna neman ilimi dan saboda aiki da shi yace kuma duk hadisin da naji ina kokarin na karance shi na fahimce shi kuma in yi kokarin aiki da shi da suka aikata haka kuma sai Allah madaukin sarki ya abun gakin su ya daukaka su ya inganta daga al-Imam Malik Allah mushi rahama babban malamin Malikiya Imam Malik ibn Anas Allah mushi rahama yake cewa kada a nemi ilimi wajen mutane guda hudu yace la ta'khuzul ilma an arba'a kakku nemi ilimi wajen mutum hudu wa khuzuhu mimman suwahum ku nemi ilimi wajen wanin su ba su ba Malik yace la yu'khazu min safihim mu'lanun bisafah ba a neman ilimi wajen wawa wanda ya bayyana wawancin shi wa in kana arwan nas ko yahi kowa ruwaya wanda ilimin shi bai shiryar da shi ba bai hana shi ba shirman mukan shi yace wala min sahibi hawan yad'u nasa ila hawa ko kuma dan san rai wanda yana kiran mutane zuwa ga san ran shi to wannan ka a nemi ilimi ko mun ilimin shi wala min kazzabin yakzubu fi ahadisin nas ko mai ƙarya wanda a hirarrakin mutane yana ƙarya wa in kan talata taimu fi ahadisir rasul malik yace ko baka tuhuma shi akan ƙarya cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam amma a rayuwar shi ta yau da gobe yana ƙarya to malik yace kakka nemi ilimi wajen wannan mutuna ibrahim yake cewa kanu iza atawar rajul li yakhuzu anhu inzaru ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi sun kasance malaman hadisi in suka je neman ilimi wajen malami sai sun nemi sai sun yi bincike game da nutsuwar shi da kawaicin shi ba mai yawan dumi bane da kuma halayen shi da kuma yawan sallar shi sannan da sai nemi ilimi a wajen shi kenan wanda ya hada ilimi da aiki suke dauka wajen shi dan saboda ya zama abun yayi albarka daraja ta wannan na gaba abu na gaba shine al-bukur ila majalisat hadis na daga cikin ladubban neman ilimin hadisi yin sabko da sammako zuwa wajen majalis na neman ilimi daga sakharul gamidi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah kai albarka ga al'ummata wajen sammakon su duk wanda zai nemi wani abu ko kasuwanci ne ko wani neman wani abun shi ne ko neman ilimi shine gaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin wannan addu'a ya dage da yin sabko idza kunta fi amrin fakun fi in kana kasancewa cikin wani abu to ka shiga cikin shi da gaskiya annabi yayi addu'a ga duk wanda ya mai da hankali cikin abin da ya sa kanshi yake nema annabi alayhi salatu wassalam yayi sabko ga yayi addu'a ga masu neman ilimi da masu sabko zuwa ga majalisi na neman ilimin hadisi musamman ma su kasance cikin sabku na farko dan saboda jin ilimi kuma da rubuta shi ko har da ce shi daga Nafi yake cewa na tambayi Ibn Umar Abdullahi dan Umar Allah ya yarda shi a gami da maganar Annabi da yake cewa Allah kai ma al'umma ta albarka cikin sammakonta sai yace wannan Annabi yana nihi ne fi dalabil ilmi wa safil awwal wajen neman ilimi mutunan da yake sabko kuma da kasancewar sahu na farko a ganshi sahu na gaba a wajen neman ilimi dan saboda me yasa neman addini ɗan uwa shine kamata mutun ya ba ma hankali sama da wata neman duniya yanzu in aka ce rabon taimako ne ake yi kuduwa ga yadda jama'a suke cincirin du ha ana bugawa sabko mutun zai wani kwana zai a inda aka ce ana yin abu to kuma ina game da ilimi magana Allah maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an fito an ce masoya annabi mu ce muna son shi kuma in aka ce tiya ɗaya za a raba ta dawa sai ka wuni a gurin azamne amma kuma aka ce annabi ne za a zo a saurari maganar shi wannan kuma bata shahe ka ba can masu yin harka su je su harka ce ta marasa aiki Allah kiyaye yace balla qari'ata baral bukuri fi majahil tazyiz khasiyatu min khasa'is dullab alhadis malamai sun yi lisahin cewa sabko zuwa ga neman ilimi hadisi dabi'a ce ta dabi'an malaman hadisi duk inda suke suna gaba gaba an san su kuma an yi musu sheda gami daga wannan daga fadl ibn muhammad ibn jarir ibn abdurrahman alfargani wadai shi yake cewa kunna nasma'ul hadis min abd ibn samad ibn fadl bil barq mun kasance muna sauraron hadisi daga wajen wannan malami wa kana albab mughalqun dinana mun zo kofa tashi a rihe take faja'a insanun faqara albab sai wani mutum ya zo ya kwankwasa kofa wa anafa fil qari wa daqa ya kwankwasa ya matsa wajen kofa babbugawa ya bude kaga su ne ke sun san darajar malamin sun san mutuncin shi in sun zo zamanin azasi suna sauraro ba su bude amma wani can jahilin ya zo shi ce albarkacin shi yayi ta kishin kyauran he malam ya bude ya mutu nayi zance albarkacin wannan mutum fa qala abdusamad sai wani abdusamad ya ce ma wani daga cikin mu fanzur in kana min ashabir rahi faftahalahu in an yi ta yawan bubbugawa sai ce je kofa ka duba in ya kasance dalib malamin fiqhu ne bude mishi shigo wa in kana min ashabil hadis fala taftahalahu in ko dalibin hadisi ne kaka bude mishi nan saboda shi ya kamata a ce ya ladabta da ladabi na dokan ilimin hadisi dan kullun yana jin abinda annabi yake da sahabbai da yadda rayuwarsu ta kasance faqala lahu ba'du ashabihi sai wani daga cikin su suka ce mishi alaysa sahibul hadis aula an yuftah lahu albab wani sai ya ce mishi malam wanda yake dalibin hadisi ba shi hi cancanta a bude mishi kofar ba faqala la yace a ashabur ra'ayi aula yace ma abuta fiqhu su hi cancanta a buda ma dan saboda yace haza amalul hadis wa masu neman hadisi su sabko ya kamata sai a gansa a gurin fa yu'zaruna sai ayi musu uzuri yace bari ya kasance mafi yawaicin magabatan mu suna kwana a majalisin da suke daukan ilimi makhafata Allah ya jidu mawdi'a dan gudun kada su samu guri fi hazal fi gadin majalisul sheikh a wajen majalisin malaman shi wancan lokacin da ke dubunne ne dubunnan mutane ne ya tabbata akwai kisa na taba karanta a cikin majalisin wani malamin hadisi majalisin a garin masallacin juma'a bai isa ya dauki jama'a ba sai idi ake huta can hilin idi wajen jama'a mutum 30,000 to wannan ya zakai sabko ka samu guri na harko anan ake kwana gurin gobe ga guri na nan na kama nan zan kwana daga gida a kama ni abinci na nan zan kwana dan saboda gobe an zo ina gaba gaba din je daga bakin malam in ba daga bakin mustamli ba lokacin da ilimi yana da kima shi yana da darajar shi mun san me yake nihi da ilimi daga Ja'far ibn Darastawayhi yana cewa kunna na akhuzu al-majlis fi majlis Ali ibn al-Madini waqt al-asri al-yawm li majlis al-gadd yace darasin gobe in za a yi majalisin yau la'asar yau da la'asar muke zawa mu kama shi me san ya samu guri gaba gaba gurin malam to ya kama guri yau da la'asar kuma mu kwana gobe in an taho muna gaba gaba waqt al-asr yace ni majlis fudulil layl tsawon daren nan makhafatu Allah la haqa min al-gadd mawdi'an nasma'a fihi dan gudun kada ya zamana gobe in an taho mu rasa gurin da zan mu saurara yace fa alaw zalika hirsan kulluhum ala talab wal ma'rifa fa'alu zalika duk sun aikata wannan gabaki dai dan saboda kwadayin neman ilimi da kwadayin neman sani na Allah madokin sarki kuma sai Allah ya sanya ma ilimin sa albarka kuma shi kanshi wannan sai ya sa mutun karatun bayan karatun yayi albarka kuma sai kima a wajen malamin da yake neman ilimi wajen nashi in ya zama ne ga kullun yana mai da hankali yana abun nan yana ba dare ba rana yana kokarin neman ilimin yana sammako ina mai tabbatar muku lokacin muna neman ilimi a can gida daga karshen gari daga Agusu Muniki makaranta karshen gari daga Arewa take amma wanda suke jikin malam babu wanda zai ci ya taba tahowa ya bai tarruna a gurin ba a karshe har sai da tabbatar da cewa in na taho ko bayyana kawai in tafi gidan shi su suna nan zamanin in tafi can in same shi ina ce yau ko zai babu karatu ko to amma in tar da shi can gurin gidan shi in same shi a ɗakin shi mai karatu in tahowa ta gida su kuma can suna can an ce musu babu karatu me yasa ran saboda kwadayin abin ya ga kana yi sai tausaya maka ka ciwo wannan dogon gurin in ce maka ba ai ka koma sai ya ce taho kai to haka yake kasance malamai suna ba ilimi daraja da kima yace malaman hadisi sun kasance suna tahiya akan kafa su dan saboda neman ilimin hadisi musu hawa dabbobi dan saboda neman albarka daga Abu Asim an-Nabil malamin Bukhari wanda yake amso sulasiyat daga gare shi yake cewa man talabal hadisi ala daba lam yuflih wanda yake neman ilimin hadisi bisa abun hawa bai tsira waja'a yazo daga Abil Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi yake cewa marakibat dabatin qaddu fi talab marakibat dabatin qaddu fi talab al-hadis tunda nake wajen neman ilimin hadisi ban taba hawan dabba ba ko wani yazo zai wuce yace yawa na hayo mana bayan na mutai zai ce a amanna zuwa je ka a kafa ta zani Malik ya tattaro dukkan wannan dabi'u yake cewa inna haqqan alaman talabal ilmi an yakuna lahu wa qarun wa sakina wa khashiya haki ne ga duk wanda ya nemi ilimin hadisi ya kasance an same shi da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma da tsoron Allah wa an yakuna muttabi'an li asr man madha qablahu ya kasance mai bin hanyar magabatan da suka bi shi wajen neman ilimin suna da hanyoyi wanda sun dora sun ce ga su muka ba muka samu ilimin muka tsira aka same shi to kai ma wanda ka zo baya ga hanyar da zaka buka same shi dole hikabi ta zaka samu shi yasa mai ta'alimi yake cewa dan saboda na ga mu a muqaddima dukkan masu neman ilimi a zamanin nan namu sun kauce mu hanyar shi wa kullu man akhada ad-dalla man akhada tariqa dalla man dalla fa na ilalul maqsud qalla aw jalla duk wanda ke neman abun nema to ya kauce mu hanyar neman abun nan to ba zai samu abun da ake nema ba ko mun kankanta shi ko mun kankanta abu aka ce ga hanyar da ake neman shi wa na bita kace a ban ni bi inda na gada ma zan bi to baka same ta ba baka samu abun wannan ba sai kai wahalar shi na daga cikin dabi'u na malaman hadisi dalibin ilimin hadisi hakuri da kuma sauraro da rishin neman izini ga malamin shi duka wannan dan saboda neman kiyayewa ga alhurma da ta ilimi mai albarka Ubaida ibn Qasim bin Sallam yake cewa mastazantu qaddu ala muhaddisin ban taba neman izini ba ga malamin hadisi yake cewa kuntu antaziruhu hatta yakhruja ilayya na kasance ina sauraron shi in jira har sai ya huto ya taho zawwa gare ni amma bana bubbuga mishi koha ba yace na fasara wannan ayar da take cewa law annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum da a ce ka sun yi hakuri har ka huto musu da yahiye musu alkhairi da irin wa'annan dai da maganganun magabata da dama da suke ta tattarawa ga sunan masu yawa ba su ne musamman wannan akan wannan abubu na saboda ai na Khadib al-Baghdadi yake cewa qarna zalabi Baghdad fi jiwarika fa qala ai lam ya bunai yake cewa ka sani ya kai dana annahu jalasa majlisan ce wahidan wa amla alaina wani malamin ya zamana a majalisi guda yake mana shibta hadisi falamma kana ba'da zalika yayin da bayan wannan an kare yayi wa qadaj tama'an nasu mutane sun hadu izai fara'a shabab sai ga samari taqaddamu bayna yadayil mashayikh sun shigo gaban wannan gaban tsahi وقالت سيئتي ما أسوأ آدابكم تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة يكيتي ما في مون حالنكو ما في مون لشي اللدبي لحلبان دسكي لوكن إلمان حديث نيري تهو ما سهيم ما سيئا وانشي كروسن أچم باي باي متاسان أغبا يهي حشي يتي مسد غيو بان نكار باكو حديثي هي أنشي كارب ودا أتكين شي كارب بتقومو بيرسو yana cikin hushi da bai ba su hadisin ya rasu dan saboda ana so gabatar da manya masu yawan shekaru a gaba yace amma idza kana man hu aksara sunna amma idan ya kasance wanda yake yawan shekaru shi yake yawan wanda yake karancin shekaru shi yake karancin ilimi yake da ilimi ake so a sayo shi gaba wannan kuma abu ne mai kyau amma bi sifa amma ana so ya kasance manya ake sanyawa gaba Ishaq ibn Rahuwiya ya kasance bai da lahiya wata rana yace falan ma janibin al-babi yayin da muka zo wajen shi muka taho kusan kofa ta akhara Ishaq sai dan jinkirtawa qala li yahya sai yace ma yahya taqaddamu ce gaba qultu li qala fa qala li yahya sai yahya yace Ishaq yace mustaqaddam anta a kai kamata ka wuce qala sai yace ya aba zakariya yace ya kai aba zakariya anta akbar minni yace ka hina shekaru fa qala na'am yace ana akbar minka nahi ka shekaru anta a'lamu minni amma ka hina ilimi fa taqaddam Ishaq yace Ishaq wuce kan kuma wannan kenan nan shi ya bada uzuri ne shi babban shi ya bada uzuri ya bada dama cewa a wuce kin yake cewa qad ajmal ali ibn abi talib ya takaice ladubba na neman ilimi jumlatattu sahabbun annabi sallallahu alaihi wasallam ali yake cewa jumlatan man adab talibul ilmi yace huwa min haqqil alimi ala almutaallim na daga haqqin talibi akan malami inna haqqahu yace allah tuksir alaihi bisual kada ya waita mishi yawan tambaya wala tu'annitu fil jawab kada ya mishi mummunar neman amsa wala tuliha alaihi idza kasala kada ka nace mishi idan ya gajiya wala ta'khudh bi sawbihi idza nahaza kada ka kama tuhashi idan ya tashi wala tushiri ilaihi bi yadayka kada ka yi mishi nuni da hannunka
wala taftasha lahu sirran kada ka buda mishi sirri wala taqtanna aharin indahu kada kai rada wani a wajen shi wala tadalabanna asaratahu kada ka nemi kurakuren shi kace kana neman kurakuren shi fa in zalla in tazarta aubatahu idan yayi kuskure to kai sauraron zai komo ya gyara wa kabilta ma'azaratahu ka amshi amzarin shi yace ka girmama shi kuma ka girmama dukkan wannan gabaki daya dan saboda girmama magana ta annabi alaihi salatu wassalam ba dan shi mutunan ba wala tamshi amamahu kada kai tahiya gaban shi wa in kana lahu waja sabaqatul qaumi ila khidmatihi in yana da bukata kuma ka wuce gaba ya zamana kai ne mai yin hidima gare shi wala tabtarra man dula sobatuhu kada ka kasance wanda yayi tsawon sahabantaka zama da shi fa inna ma huwa ma'ana ka ga cewa ka yawaita zama da shi kai kokarin samun yawan zama da shi kin nan saboda anhwani da riba tsara tare da kai a duk lokacin da aka ce kana tare da malami wanda yake karantar da kai sai abu na gaba na karshe da zan matsaya almuzakara ma alaqaran muzakara tare da abukan karatu abinda aka dauka aje a maimaita shi yake cewa hatta yasbutal hadisa kana ala talibil hadisi hibzi idan mutun yana so hadisi ya tabbata ya fahimta shi ta tabbata ga hadisi to wajibi ne a gare shi a muzakara ma alaqaran yin muzakara tare da abukan karatun wa hiya adatu iktasaba hadul labul hadis al'ada ce wanda daliban hadisi su suka kirkiro ta a wajen su aka santa ala salafu sali akan magabatan mu daga Anas dan Malik Allah rada shi babban sahabi na annabi alayhi salatu wasalam yake cewa kunna inda annabi mun kasance wajen annabi alayhi salatu wasalam wa rubama kunna nahawan min 60 insana yace muna kasancewa wajen mutum 60 fa yuhaddisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ba mu hadisi summa yaqumu sannan sai ya tashi ta haye shi fa natarajahu bainana haza wa haza sai yace sai mu rika muraja'a shi tsakanin mu da wannan wa haza fa naqumu wa ka'annama qad zuri'a fi qulubina yace sai mu tashi kamar kace an dasa shi ne a cikin zuciyarmu muzakara ta tabbatar da shi ya zamana cikin zuciya kamar da Khatib al-Baghdadi ya kawo asar yin a cikin al-faqih wal-mutafaqqi yace muzakara tare da daliban ilimin hadisi na daga cikin abubuwan da suke tabbatar da ilimi ya zamana a cikin kwakwalwa kuma ba za a manta shi ba bali hufazu fa yabqa zai tabbata a cikin kwakwalwa kuma ya zamana idan ko ba haka bai ce nasiya wa za a sai mutun ya manta kuma abun ya tozarta saboda haka ne Ali ibn Abi Talib yayi wasiya Allah ya rada shi yake cewa tadaru wa tazakaru yace ku rika yin kuri kuma kuna yin muzakara game da wannan hadisi idan ba ku aikata ba zai rushe asar in shi yana cikin wannan Ramahul Muzi ya huddo shi ya zo daga alƙama yake cewa rayar da ilimi shine muzakara kuma afa shi guba ta alloba ta ilimi musiba ta ilimi ita ce man cewa rishin muzakara wa kad kana ibn Abbas ya kasance yana wasiya ga daliban shi game da muzakara da ta ilimi yake ce masa za su mutum hadisan minni idan kun ji hadisi daga gare ni fatazakaruhu bainakum ku rika muzakara shi tsakaninku fa innahu ajdaru wa ahra Allah tansu shi yahi cancanta shi yahi tabbatar muku da cewa ba za ku mance shi ba ibn Abbas yana bayyana musu cewa sababin muzakara shine dan saboda tabbatar da ilimin dan saboda zamanar da ilimin abinda ka dauka ka hardace wani ko ka mance dan uwanka shi ya tuna kwakwalwa da insani sani'atul insiyan dan adam kwakwalwa shi abu ne mai mantuwa ta kasance halitta ce ta dan adam duk lokacin da aka ce mutum ya doki abu ya kai ya yadda shi to wannan ya bujirar da shi gawi da halaka duk wanda ya kasance sha'anin shi muzakara ne cikin neman ilimi to zai kasance har abada wannan ilimin nashi yana tabbata haka ya kasance himmantuwar daruban ilimin hadisi na annabi alaihi salatu wassalam sun aza shi dan saboda tabbatar da ilimin hadisi a cikin kokolwarsu da ladubba na neman ilimin hadisi ya saboda yace ilimin hadisi ba kamar sauran ilimin muka bane abu ne wanda zai buƙaci mun ga yadda ake ta cewa mun karanta a cikin at-taqribu wa taysir halaccin ruwaya hadisi bil ma'ana kenan idan bai halitta ba kuma ta ya zakai ka taho ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka rike abin da ya fada kin ba zaka zamana kullun cikin kurakure da yi mishi ƙarya in kana muzakara ne kullun abun yana ciki inda littafi ne kake muzakara kullun kaga can a al'ada ta a ka'ida ta musallan ina karanta littafi sabon littafi ko hadisin innamal a'malu binniyati na zuban na tsallake shi ina karanta shi ya zamana dai tabbas kana da tabbas in cewa littafin gaba ɗaya ka karance shi ba ya zamana ba in ka tarda abin da ka sani kace kai wannan haba kawai wuce shi to wanda ka sani kin in kana mishi haka nan in gobe zai koma ya zamana wanda baka sani ba sai zamana ka neme shi ka bincike shi ya ka rasa shi wanda ya kasance makarancin Qur'ani ne ya yi kowa sanin wannan annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa misalin wanda ya kasance makarancin Qur'ani ne kamar misalin dabba ne idan raƙumi idan ya kasance ka sake shi ba dalmu ba da baibayi tahiyar shi yawon shi tore da ka tashi neman shi ka sha wahala to haka nan shi ma ilimi ka sake shi ba kaidi ba muzakara to dure da ka tashi neman shi wani yazo neman fatawa wani yazo tambaye ka ko kan wani abu ko wani yazo abinda kai yin nan wani nima koya mini to ranan hukumar dan aiki zai tashi zai kwankwaro maka aiki tunda kai baka tsaya kai yi shi ba yana zan mu takaita wasu zan mu gansu a cikin littafin at-taqrib wa at-taysir dan an yi katarin kuma busa baban ne zan mu tashi eh baban da zan mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka na al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari babu naqli babu nafdil yad min ghasl al-janaba babu na 18 a cikin sha'anin wanka al-imam al-bukhari bake cewa baban da ke bayanin nafdil yad kakkabe hannu daga wankan janaba mutum in yayi ya kakkabe hannun shi bayan ya gama wankan حديث سنة ربيع السبع إن دشدة يكتيها حدثنا أبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال يكتيها قالت ميمونة ميمونة تكتيها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم قصر أن أجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو منك فسترته بسبب النستر تشدتها وصب علي نصب على يديه فغسلهما يزب أكن هنوان شيوان كيسو ثم صب بيمينه على شماله سنن يزبو درامش أكن هقوم كنشي فغسل فرجه يوان كي غبانشي فضرب بيده الأرض سيبجي قصاد هننش عن نبي صلى الله عليه وسلم تتشي وأفا ثم غسلها سنن يو فمسحها يشاهي ثم غسلها كنن بان يوان كي قصم تدكي هننش يوغي هكا أهولا kamar yadda maganiran nan dai fa madu madai kurkure baki wasan shaka shaka ruwa ga saurayi wajen hawaye wanke huskar shi zira'ihi da zira'an shi guda biyu summa sabba ala ra'si sannan ya kwararo ma kan shi ruwa wa afada ala jasadihi sannan kuma ya kwararo ma jikin shi ruwa summa tanaha sannan sai koma wani gehe can fa gasala kadamaihi ya wanke diga digen shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa nawaltu husuban sai na bi komo shi ta tuha fa lam ya'khuzhu bi amshe shi ba fan talaka huwa yanfadu yadayhi sai annabi ya tahiya na kakkabe hannuwan shi kenan shine mahallu shahir din nafadul yad min ghasl al janaba abinda bukhari yake nihi anan gurin Allah ya takhayyalu anna misal hadha al fi'l li idrahi al ibada wa naqdil lahu dan kan wani yayi tunanin cewa yin irin wannan abin warware ibada ne kuma sun ce ibada ne sai ya fadakar gami da cewa wannan kin ya halitta wa nabaha aidan ala budulana qawlu man za'ama anna tarkul mindil min qibal ibqa'i asr al ibada alayhi wa Allah yamsaha kuma yana nunin cewa wanda suka ce rishin shahewa da annabi aka mishi kyalle ya goge jikin shi yake amsa so ne yake bar gurbin ibada kuma dan saboda kullun ta zamana a jikin shi muhallab yayi da awar wannan magana shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi kullu babi akan wannan babi na gaba hadisin da ma ya gabata babi na 19 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man bada abi shakki ra'sihi baban da ke bayani wanda ya fara da tsagin kanshi al-ayman na dama fil ghusl wajen wanka حديث سنة دريبي دا سبعين دا بكوي بخاري كيشو الله جيكنش دا غفرة حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافي عن الحسن بن مسلم أنا صفية بنت شيبة أنا عائشة قالت تكيشو كنا إذا أصابت إهدانا جنابا منكسن چه إذن جنابا تسامت دا يمو أخذت بيديها سي دا يمو دغة چكي ما تسي تغريكو هننت سلاسا سو أكفو كرأسها أسامن كانتا ثم تأخذ بيديها على شكيها الأيمن سنسي تتلوكو لوا دا دامتا akan tsagen ta na dama wa biyadiha al-ukhra ala shikha al-asad da hannun guda kuma ta doko akan tsage na hagu kenan haka take aikatawa shi ma wannan hadisin yana daga cikin afrad na bukhari shi kadai huddo shi muslim bai huddo shi ba kuma hadisin fiqhun shi ta gabata game da duk abin da ya gabata safiya wanda ke cikin wannan hadisin ga safiya nan mun ji an ambace ta yace safiya binta shayba hajib al-bayt ibn usman tana daga cikin masu tsaron dakin usman ibn abi talha al-abdi ana ce mata ru'ya hadisin ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan banda tirmizi babu wanda ya huddo hadisin ta wa zakara ibn abdul bar ya ambace ta da ibn sakan cikin sahabbai kuma sun huddo mata hadisi al-imam al-bukhari ya huddo cikin jana'iz daga annabi ta rasu a cikin khalifa ta walid kamar yadda ya zo cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba sai Hassan wannan shine Hassan bin Muslim al-Bandaq siqa ne ya rasu kahin rasuwar Dawus sai babe na gaba babe na 20 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu manik tasala uryanan wahadahu fil khalwa baban dake bayanin wanda yayi wanka shi kadai a tsareci a cikin kadaici wa man tasattara fa tasattaru afdal amma kuma wanda ya sitirce sitirta shi yahi an shi yahi kyau wa qala bahaz yake cewa daga baban shi daga kakan shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahqu an yustahaya minhu minan nas Allah shi hi cancanta aji kuma ya shiga mi da mutane wannan hadisin bukhari ya huddo shi muallaq ya ce Bahaz yana cewa ya kawo shi akan sifar ta'aliki ba tare da an bato sanayi ba, dan sabab Bahaz bai daga cikin wanda suka cika sharadin al-Imam al-Bukhari. Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi, Amr bin Hakim an abihi an jaddihi, mutane wajen nawa ne wanda wani an abihi an jaddihi, wanda dukkan su cika sharadin Bukhari ba, amma ashabu sunan sun hudu hadisin. Zan mu ga bayani akan wasu daga cikin sunan Abi Dawud, dan ya yawaita ambatowa daga gare su. Hadisi na 278 al-Imam yake cewa haddathana Ishaq ibn Nasr qala haddathana Abdurrazzaq an Mu'ammar an Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yake cewa kanat banu Isra'il, banu Isra'il sun kasance ga tasuluna uratan, suna yin wankan su a tsareci tsarara, yanzu ba'dhum ila ba'd, bangaren su yana karan bangare, ana neman wa jama'a ba wai mutun daya ba. Wa kana Musa yaktasilu hadahu, amma annabi Musa ya kasance yana yin wankan shi shi daya. Faqalu, sai suka ce, dan saboda kumiya bai tsaya cikin jama'a yana wanka tare kuma azir, sai suka ce wallahi ma yamna Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adar, ba abin da ke hana Musa yayi wanka tare da Musa dan ya kasance goyuwa gare shi. Al-udra ita ce goyuwa. Yace fa zahaba marratan yaktasil, sai wani lokaci annabi Musa ya tahi yana wanka, fa wada asabahu ala hajarin, sai azar dutsi ta fashi a bisa wani dutsi yayi wanka. Yace fa farra al-hajar bi saubihi, sai dutsin ne ya huta da gudu da tuhattashi. Fa kharaja Musa fi isrihi yaqul, sai Musa ya huto da yabbu bayan dutsin wannan dutsi ba tahiya yake ba, amma Allah ya kadarta dan saboda kunyata su ya nuna masa abin da kuke da awar an kuke nasaba ma annabi na cewa gwaiwa gare shi kariya kuke yi, shi yasa Allah ya kadarta dutsin ya tashi je kai tuha annabi Musa har wajen su. Musa ya tashi zuwa doko tuha shi wajen su kuma har su ga jikin shi, kuma wannan yayi ne saboda ba annabi mushi kariya, dan annabawa sun kasance Allah ya kubutar da su game da alloba da cutawa da ta kasance ta har abada, wata rishin lahiya su kwanta ta same su su tashi ana hakana, amma rishin lahiya lazimtatta annabi da kafa daya ko da ido daya ko da kunne daya har abada ya zama hakanan, wannan babu annabin da Allah yake bari hakana, wata afare a jikin gaggajikin shi babu. Yaqulu, sai yake cewa saubi hajar, tuhata ya kai dutsi, tuhata ya kai dutsi. Hatta nazarat banu Isra'il ila Musa, hasai da banu Isra'il suka kalli Musa, annabi Musa alaihi salam. Faqalu, suka ce wallahi ma bi Musa min ba'asin, wallahi ashe Musa bai da wata cuta, ba wata cuta bace ta sa shi yake bai san wanka cikin jama'a. Wa akhadha saubahu, sai ya dauki tuhan shi shi annabi Musa, yace fatabika bil hajri darban, sai annabi Musa ya fara bugun wannan dutsi dan saboda ya kunyata shi, ya mishi abin da bai so a ga al'aurashi. Faqala Abu Huraira, Abu Huraira yake cewa wallahi innahu lanadabun bil hajar, yace wallahi bugon na wannan tabo na a jikin dutsin wannan sittata guda shidda au saba'a ko guda bakwai, darban bil hajar, bugon da annabi Musa ma dutsin nan suna nan a tabbace a jikin dutsin da aka yi hakan. Abu Huraira yake rantsuwa dan saboda yana da tabbas akan abu. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a gurare guda uku. Hadisi na gaba wanda tare suke daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina Ayuba yaktasil uryanan, a gaban shi dai yace wani lokaci Ayuba yana wanka, Annabi Ayuba kenan yana wanka a tsareci, fa kharra alaihi jaradun min zahabin, sai wata fara ta zinare ta fado mishi, ta fado hura shi, fa ja'ala Ayuba yahsi fi saubihi, sai Ayuba yake fara zuba tuhashi a bisa jikin shi, yasa tuhashi ya tashi ya kwasa. Yace fanadahu rabbuhu, sai ubangijin shi ya kira shi yace ya Ayuba, ya kai Ayuba, alam akun aganaituka amma tarashin ban wadatar da kai ba game da abin da kake gani, har kake fama sa tuha ka tashi ka doki wannan dukiya, kuma wannan al'ada ce ta dan adam, dabi'a ce ta dan adam game da san dukiya, Allah madaukin sarki bai hudda kowa ba. Yace musu bala wa izdaka, eh haka ne ina rantsuwa da buwa ya kai Allah, walakin lagi nabiyan ibarakatika, sai dai banni da wadata game da albarkarka, ma'ana albarkarka ce ta fado, na san cewa dukiyar nan daga wajenka ne take, shi yasa nake kokarin daukan ta. Ibrahim ya rawaito shi daga Musa bin Uqba daga Safwan daga Abu bin Yasa daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina Ayuba yaktasilu uryanan, baina Ayuba yaktasilu uryanan, wani lokaci baina ma da baina duka zarfu zamani, wani lokaci Annabi Ayuba yana wanka a tsareci, sai ambato da hadisin gaba daya. Hadisin Abi Huraira cewa Annabi Musa da Annabi Ayub Allah musu masu amincin Allah sun kasance suna wanka a tsareci sai dai suna sutarta gami da irin mutane a tsarecen da ake nihi tsarece ta ganga jikin su ba wai kushi kuma abinda ake cewa suturcewa gami da idan mutane inda ba kowa yake ganin ka ba ba wai kawai wani mutum ya tunanin cewa to ya ake zancan cewa wanka a tsarece kuma bayan wanka duk wanda zai yi shi ma dai a tsarece yake yin shi ko kuma wanda ya suturce sutarta tahi shine wannan suke ni wa dukkansu dalili ne akan cewa ya halitta mutum a kadaice babu kowa yi wankan shi a tsarece duk da in ya suturce sutarta shi yake kyau kuma ya halitta yin wanka a tsarece a cikin halwa mutum ya kasance shi ɗaya ne kamar yadda Malik da Shafi'i da jumhurin malamai suka faɗa amma Ibn Abi Layla Allah mashi rahama kamar yadda cikin Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab na Al-Imam An-Nawawi ya nunin gami da hani gami da haka nan yake cewa an hana Mawardi ya kawo wani wajihi ga malaman Shafi'i yake cewa idan ya kasance ya fada cikin ruwan a tsarece ba tare da gyabtan shi ba babu laihi sai yi hujja da hadisin wanda yake da ifi ne yake cewa la tadkhulul ma'a illa bi mi'zarin kada ku shiga ruwa sai da gyabto fa inna lil ma'i wa amir ruwa yana da aljannin da suke rayar da shi kasu ta taba gangar jikinku sai dai hadisin Ibn Khuzaimah rawaito hadisi ne mai rauni Ibn Wahab ya yi ruwaya daga Mahdi daga Khalid ibn Humayd daga wasu daga cikin malaman Sham ga Ibn Abba cewa lam yakun yaktasil fi baharin wala barrin bai kasance ba yana wanka cikin teku ko kuma cikin korama sai ya kasance tare da shi akwai gyabtan shi bai yin zir yace fa iza su'ila an zalika idan an tambaye shi kala sai yace inna lahu amiran a cikin shi akwai masu rayar da shi ma'ana akwai aljannun ruwa shi yasa ban na so su taba al'aura ta shi yasa nake ban shiga cikin shi sai da sutura kenan sai zaman in a cikin korama ne ko cikin teku ne zaman da zaka fada ciki kai wankan to zaman akwai wando a ciki kada ya zamana haka nan zaka yi kamar yadda kake a dushi makahul ya yi ruwaya daga adiya da yake cewa manikta salabi lailin duk wanda yayi wanka cikin daddare fi fada'in a cikin guri falhajiya yace fali haziran awrati to yi kokarin kiyaye al'aurar shi wa man yafa alzalika duk wanda ya duwa man lafi amzalika duk wanda bai aikata haka ba fa asabahu lamamun wata cuta ta same shi fala lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai kanshi Hakimu Tirmizi ya kawo shi a cikin Nawadirul Usul amma hadisi ne wanda yake mai rauni shine wannan dai majmu'un hadisan da masu cewa ana so mutum ya kasance dole sai da sutura sai kamar Ibn Abi Layla suka dogara da shi akan hana yin wanka azir sai mutum ya sa kaya kamar in yanzu ne kenan mu ce ya sa kilata a jikin shi yayi wanka to wannan hujja ce da take ba ta da ƙarfi dan hadisan bi duka daga suka dogara Ibn Abi Layla hadisi ne wanda yake mai rauni a cikin mursalat na zuhuri abinda Abu Dawud ya rawaito cikin marasil kin nashi ba cikin sunan ba cikin marasil na Abu Dawud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tagtasilu fi sahara ai kada ku yi wanka cikin sahara illa an tajidu mutawara sai kun samu gurin da zaku boye fa illam tajidu mutawara idan ba ku samu gurin boyewa ba fali khaddu haddan ka da'ira mutun yayi kuri kamar ke da'ira yayi zane kamar da'ira summa yusammillahu ta'ala sannan yayi bismillah wa yagtasilu fiha yayi wankan shi a ciki wannan shi ma yana daga cikin abin da suke kawo hujja amma hadisi ne mursal ba hadisi bane sahihi innan zan mu takaita dangance da shi karatun wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi